Bikin sallah a arewacin Najeriya wata dama ce da shugabanni kan yi amfani da ita domin duba yanayin da ƙasa da ƴan ƙasa suke ciki tare da yin tambihi da kuma janyo hankalin dubun dubatar jama'ar da ke tattaruwa a waje ɗaya a lokacin bikin dangane da hanyoyin samar da ci gaba a wannan karon sha'anin kalaman nuna ƙiyayya tsakanin ƴan arewa da ƴan ƙabilar Ibo da ke hankoron kafa a ƙasar Biafra shine yafi jan hankalin gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari. Masari wanda tsohon kakakin majalisar wakilai ne ta Najeriya ya yi waiwayin baya a sakonsa na sallah dangane da haduwar arewaci da kudancin Najeriya a zaman ƙasa ɗaya da kuma barazanar darewa da ƙasar take fuskanta yanzu haka.
Haɗa arewa da kudu yau shekara 103. To ina so kai la'akari da cewa cikin shekara 103 an samu kusan ƙarni biyu aƙalla. To ko kai aure kai na shekara 20 aka ce auren zai lalace ko 30. Ya abin yake. Ka san bai yiwa sai dai zaman hakuri saboda haka waɗanda suke da ruwa da tsaki akan al'amuran ƙasar nan a dage suke cewa ba a yarda wani ma ya kawo wani abu wanda zai kawo lalacewa ko rushewar ƙasar nan a zura mishi ido ba. Wajibi ne da duka al'amari na mutum yana da buƙatar gyara to kullum za a ga halin da ake ciki kuma a ga menene ya kamata a yi cewa yin shin zai ƙara zaman lafiya a ƙasa.
Shi ko mai girma sarkin Katsina Alhaji Abdulmuminu Kabir Usman sakonsa na sallah tamkar wa'azi yayi inda ya bayyana cewa halayyar ƴan Najeriya ita ce umul haba'isin duk matsalolin da suke fuskanta.
Ana ta koke-koken bala'o'i ba abinci ba security ba kaza ba kaza ba kaza. To wallahi sai mun canza halayenmu. Allah ya ce ba ya canzawa sai kun canza. Ba wani abin da aka sa gaba sai samu. Samun duniya ya zan same shi ba ruwanka ko ka kashe ko ka je kai kira ko kai zagi ko kai ko wannan kai dai ka samu ko harame ba ruwanka ko wannan bala'i shi muke tare da shi wallahi sai mun hatta shi yasa Allah ya canza mana kai ka ji wayyo 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 to mu muka gaba Allah ba.
Mai martaba sarkin Katsina ya bayyana takaicin yadda al'ummar Najeriya musamman arewa suka yi watsi da sha'anin aikin gona domin samun kuɗi cikin sauki ta hanyar albarkatun man fetur.
Allah ya bamu dama arewa muna da wajen noma muna da wajen kiwo to amma abin baki ciki abin a sha an yarda shi an ta wajen mai. In kana yin yunwa za ka ce gold koko za ka sha fetur dole sai ka sha abinci to shi ne na ce a tsare yanda Allah ya bamu albarkacin ƙasa to mu ma mu taimaka mu kanmu taimaka mu kai a tsaya a aiki a rungumi abinda gwamnati ta zo da shi.
Bukukuwan sallar Idin sun gudana salon alon musamman a yau Litinin da aka gudanar da ƙayataccen hawan bariki wanda ke cike da al'adun gargajiya na jihar ta Katsina da ma ƙasar Hausa baki ɗaya. Duk kuwa da barazanar da aka fuskanta na yunkurin kai hare-haren ta'addanci a wasu jihohin na arewa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.